name is going to be protected. Who is going to be
protected? Yadda aka kusa ba hammata iska kenan a lokacin da manyan ma'aikatan hukumar kula da harkokin Niger Delta suka bayyana gaban haddadiyar committee da ke sa ido akan ayyukan hukumar. Committee ya nemi bayanin yadda aka kashe kudaden kasafin hukumar na shekara 2019 kafin a kai ga amincewa da kasafin wannan shekara na 2020. Honorable Shehu Muhammad Wamban Koko yana cikin ƴaƴan committee ga bayanin da ya mani.
Hani ya ce wanda shi MD na NDDC ya kafa ga yawa committee cewa akwai abin da suka samu wanda ya shigo kusan biliyan 305 ya shigo wurin su sun ce kuma sun kashe biliyan 125. Muka tambaye shi nawa ya rage ya kasa bada bayani shine kawai ya kawo hayana. Muka ce to in haka ne in har ba za ka bada bayanin cewa nawa suka rage account ɗinka ba akwai abin da muke kira opening balance. Opening balance kuma abin da za a dauka carry forward a saka a 2022 to kuma baya da shi baya da tabbas ko yana da shi. Shi da muka ce mishi ya je ya binciki ma'aikatansa da account ɗin shi zo ya ga committee nawa yake da shi a halin yanzu sannan mu ci gaba da bace mutum to kin ga abin da ya kawo hayaniya akwai ba wani hayaniya bane.
To me yasa naji kuke ce mai sai ya sa hannu a wasu takardu?
Abin da yasa muka ce record the document ana amfani da shi ya zama shaida a ko'ina. Mu committee ne zamu je samu na wakiltar ƴan Najeriya shine muka tsau mu tabbatar lallai abin da ya faɗa kada ya je wani gyara ya dawo. Sai yasa muka ce ya saka hannu in ya saka hannu wannan abin ya zama tabbas saboda daga wurin sa yito.
Tun makon da ya gabata ne committee ke kai komo akan matsalolin hukumar ta Niger Delta dake karkashin shugabancin tsohon gwamnan jihar Akwa Ibom Senator Godswill Akpabio wanda aka yi ta zargin yana yi wa ma'aikata dukansa kaina kamar yadda ya bayyana a wannan lokaci na bitar kasafin kuɗin ma'aikatar. To wai menene mataki na gaba tunda committee bai gamsu da waɗannan bayanai ba? Tambayar kenan da nayi wa Honorable Babangida Ibrahim mai wakiltar manufashi da kafar ta jihar Katsina a majalisar wakilai kuma ɗaya cikin ƴaƴan committee.
Kamar da ke sani shi dai budget process ne ba kwana ɗaya ake fara shi ba a gama, kuma duk lokacin da aka yi presentation na budget za a baka dama kai bayani kuɗin da suka shigo ma da waɗanda ka kashe. To an zo tambaya ta farko ta harta ta wannan taron ba kuma shi bai ƙarshen matsalolin su ba, because an kika duba abin da ya yi presenting gaba ɗaya bai bi ka'idar format na presentation na budget ba. Mun yi ƙoƙari su kyale mu ƙara wannan bayani but amma a ruling an ce zai gyara document ɗin shi ya dawo, amma ina tabbatar muku cewa ko ya dawo wannan matsalar ba a gama solving ɗinta ba.
Kwamitin ya daga zaman sauraron bayanan kasafin kuɗin hukumar kula da harkokin Niger Delta sai wani lokaci nan gaba. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.